Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Asabar, Amurka da China suka amince su haɗa hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya a wani zaman na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba Barack Obama da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fadar White House da manema labaran Amurka da ke ɗauko rahotanni a fadar White House da kuma jami'an tsaron ƙasar China lokacin isar Obama ya so ya gurguntar da zaman tun kafin a fara shi. Wata sanarwar fadar White House ta ce shugabannin biyu sun amince su haɗa hannu wajen ƙara ƙarfin da karin kiyaye zaman lafiya na abokan ƙawancensu a ƙasashe masu tasowa, inda Washington za ta samar da ƙwarewar fannin injiniya da kuma ayyukan soji da za su taimaka wajen haɓaka sassan. China kuma ta ce za ta samar da dakarun kiyaye zaman lafiya 8,000 kamar yadda ta alkawarta cikin watanni 60. Shugabannin sun kuma amince su riƙa musayar bayanai kan 'yan ƙasashen ƙetare da ake tsammani 'yan ta'adda ne na ƙasashen waje, da ya haɗa da asalinsu da kuma rahotannin bincike da aka gudanar kansu. Haka kuma sanarwar ta ce ɓangarorin biyu sun jaddada niyyarsu ta aiwatar da matakan daƙile satar bayanai ta hanyar sadarwar intanet da nufin shawo kan kutse ta hanyar intanet ɗin ko kuma satar sirrin harkokin ci gaban ƙasashe. Bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin Islama wanda aka samu da aikata laifukan yaƙi yayin yaƙin shekara ta 1971 lokacin da Bangladesh ta ɓalle daga Pakistan. An rataya Mir Usman Ali a wani gidan yari kusa da Dhaka, babban birnin ƙasar, jiya Asabar da yamma bayan ganawarsa ta ƙarshe da danginsa. Kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta ƙarshe a ranar Talata. Ya kuma ce ba zai nemi ahuwar shugaban ƙasa ba, abin da ya ba da tabbacin aiwatar da hukuncin kisan kansa. Hare-haren mayaka sun ƙaru a Bangladesh cikin makonnin nan. Mafi muni shine wanda aka kai a watan Yuli lokacin da waɗansu 'yan bindiga suka kai hari wani gidan cin abinci da ke unguwar harkokin diflomasiyan da ke Dhaka, suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su, galibi 'yan ƙasashen ƙetare. Rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa an aiwatar da hukuncin kisa kan wani na hannun daman Prime Minister Khalida Zia na jam'iyyar Hamayya National Party jiya Asabar. Ali, ɗan shekaru 63, shi ne shugaba kuma mai ɗaukan nauyin jam'iyyar Jamaatul Islami wadda ta kira a yi zanga-zangar rabin wuni gobe Litinin domin nuna ƙin jinin hukuncin kisan da aka aiwatar. Shi ne kuma shugaban jam'iyyar Jamaat al-Islami na biyar da aka kashe tun daga shekara ta 2010 lokacin da gwamnatin da ba ta haɗa harkokin mulki da addini ƙarƙashin Prime Minister Sheikh Hasina ta kafa hukumcin yaƙin, wato ta kafa hukumar binciken yaƙin shekara ta 1971. An samu Ali da aikata laifuka 8 da suka haɗa da garkuwa da wani matashi da kuma kashe shi a wani ɗakin tsare mutane da ake gasa musu a ƙoba lokacin rikicin. Gwamnatin Bangladesh dai ta ce mutane 3 million ne suka mutu a wancan lokacin. Kafar watsa labaran ƙasar Turkiya ta ba da labari cewa Turkiya ta tura motocin yaƙi zuwa ƙauyen Al-Rai da ke lardin Kili da nufin tallafawa 'yan tawayen Siriya yaƙar ƙungiyar IS. Aƙalla motocin yaƙi 20 suka ƙetara kan iyaka, wanda ya kasance karo na biyu da Turkiyyar take kutse tun da aka ƙaddamar da harin da ta kira kariyar haɗin gwiwa da rundunar mayaƙan da ke hanƙoron ƙyantar da Siriya ranar 24 ga watan Agusta. Bisa ga rahotannin, tun daga wannan lokacin 'yan tawayen ke ƙwace ƙauyuka da ke kan iyaka da Turkiyya kusa da Jarabulus da kuma lardin Kobambe da ke yammaci daga hannun IS. Rundunar 'yan tawayen Siriya da ke Turkiyya ke marawa baya tana kuma yakar mayakan kurdawa YPG da Amurka ke marawa baya. A halin da ake ciki kuma, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa jiya Asabar cewa batun ta'addanci batu ne da za a tattauna akai a taron kolin manyan kasashe masu ƙarfin masana'antu da ke kankama a Hanzu na kasar China na shekara wato wanda ake gudanarwa a shekara ta 2016 nan. Erdogan ya halarci taron ne bayan ya murƙushe yunkurin juyin mulkin da rundunar sojin ƙasar ta yi masa a ranar 15 ga watan Yuli. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga jihar Rivers, Najeriya na nuni da cewa waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun sace waɗansu ma'aikatan mai 14 da direbansu. Wakilin Lamido Abubakar da ke birnin Port Harcourt na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar ta ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai ne suka tare motar da ma'aikata ke ciki da zimmar zuwa wurin aiki a birnin Port Harcourt da ke jihar ta Rivers. Daga baya dai rundunar 'yan sandan jihar ta gano motar ma'aikatan da aka tsare ba kowa a cikinta. Zuwa yanzu dai 'yan sanda a jihar sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike a daji da kuma surƙuwayen ruwayen yankin Niger Delta domin gano mutanen da ake girkuwa da su. Kawo lokacin ake wada wannan rahoton da rundunar 'yan sandan jihar Rivers bata bayyana ko wani irin rukuni ba na kungiyoyin 'yan bindiga da suka sace ma'aikatan garkuwa da mutane dai domin neman kuɗin fansa a yankin Niger Delta ya zama ruwan dare. To, amma dai an kwana biyu ba a ji ɗuriyar hakan ba, da koyaya masana tsaro ke kallon ci gaba da garkuwa da mutane a wannan ɗan tsinken lokaci da ake shirin tattaunawa da 'yan ƙungiyar Niger Delta Avengers da kuma gwamnatin Najeriya domin aje makamansu. AIG Ibrahim Baba Ahmad mai ritaya wanda ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci a kai.
Ma'aikatan mai da aka garkuwa da su, ai za su fito su yi magana. So, ma'aikatan man nan idan ana neman a fice su ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, ga abin da za a yi. Matuƙar aka ci gaba da wannan, a ba mu kaza, a ba mu kaza, a ba mu kaza. To, aikin nan ba zai tsaya ba, wannan ta Adam ba zai tsaya ba, ba za a bari ba. Ya ka ci kawai jami'an tsaro ka a sa musu kayan aiki, a ba su go a haina. Na sha yin fashin baki a kan wannan magana. Mutane nan na sha faɗi da wani ba su shirya da za a yi wani zama da su na musamman da za a samu kan wannan al'amari ba.
Rahoton Lamido Abubakar daga birnin Port Harcourt, Najeriya. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shiga sahun shugabannin addini da jami'an diplomasiya a Afirka ta Kudu wajen kira ga gwamnatin Juba ta ƙyale a tura dakarun wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwamitin Sulhun ya yi wannan kiran ne jiya Asabar bayan ziyarar da jakadan ƙasashe 15 na Kwamitin Sulhun suka kai, inda suka gana da jami'an gwamnatin shugaba Salva Kiir da nufin matsa lamba na neman tura dakarun wanzar da zaman lafiya 4,000 da Kwamitin Sulhun ya amince a watan da ya gabata. Kwamitin Sulhun ya amince da tura wani sabon rukunin dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka su mara wannan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya 17,000 baya da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a sabuwar ƙasar ta Afirka. Kawo yanzu dai gwamnatin Salva Kiir ta ki amincewa da tura dakarun ƙasa da ƙasan bisa hujjar cewa ya keta ɗiyaucin ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Gabon ne domin jin yadda zaɓen ƙasar ya kasance da kuma abin da ya biyo bayan sakamakon zaɓen. Haka kuma za mu gutsuro muku kaɗan daga cikin shirye-shiryen da hukumar zaɓen ƙasar Ghana ke yi na zaɓen da za ta gudanar cikin 'yan watanni kaɗan masu zuwa. Shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da Salihu Sufiyanu, wanda aka fi sani da Sala, ɗan asalin jamhuriyar Nijar mazauni ƙasar ta Gabon, wanda aka yi zaɓen a gabansa kuma ya ga yawancin abubuwan da suka faru musamman a cikin babban birnin ƙasar ga lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen. Da farko dai Salihu ya fara mana bayanin yadda zaɓen ya gudana ne kamar haka.
To, gaskiya abin da zan ce muku game da zabe ni dai wurarei daban-daban akwai waɗanda na tsanzo lokacin da ake yin zaben nan da kuma nan cikin wanga waje namu amma gaskiya ni ban ga inda an kai tashi hankali wurin zabe ba zabe an yi shi cikin kwanciyar hankali ba wani abu wanda ya faru
to ya mutane ya fitowa mutane
to gaskiya a yanzu dai vraiment gaskiya mutane dai tsoro kowa ya kama shi saboda mutane suna nan da mana cewa kowa shi za ya cikin gidan shi
me yasa haka tunda ayi zabe cikin kwanciyar hankali
to ayi zabe cikin kwanciyar hankali saboda wannan dai ya adawa ke kashi dan mu karce wanda muke ciki ne nan ga shine karce wanda shike suna na dai ga waɗanda mutane waɗanda sun kai kowa hatsari banci nan cikin wanga gari
ba jami'an tsaro ne
na wajen ya adawa lalle akwai jami'an tsaro sosai mu kusa gaba rikita ta jandarmumi muke ma insha Allah to amma mu muna gudun kayan mu ne saboda yan sana'a ko mutanen masu zanga-zanga sun zaburo kake jami'an tsaro su zaka su yi mana banna saboda haka mutane suke ce muna murhi
to amma tun da an zabe cikin kwanciyar hankali me zai sa kuma har kawo fargaba ko kuma wani tsoro cikin zukatan mutane tunda abinda zai kawo tsoron an yi an gama shi
eh to lalle haka ne yadda kace kuma ka'ida haka nan ne zabe kam ayi shi cikin kwanciyar hankali to yanzu wajen hadin zaben ne da matsala take saboda ga dukkan alamu dai waɗanda ya adawa suna nuna cewa sun ci zabe yanzu haka ma a dare na jiya ayi ta gwada ga tele shi shugaban ya adawa wanda ake bace ma Jean Ping yana hitowa ga tele yana gwada cewa lalle shi ya ci zabe akwai ma wani abu da newsweeper nan ga tele inda yake kiran wani lauya ne na yana nuna mai da cewa insha Allah yanzu za su tafi su fara kashe-kashe na kayayyakin mutane wannan ga tele na an kasace wayar talho ne da yayi kira an kai pirate an ka gwado shi ana gwado shi ana gwadowa wannan lauya nashi ko kuma wani ne dai makarrabi ne wanda yake nuna ma za a kai a fara kuni-kuni insha Allah
in ba a ce shi ya ci zaben ba ko kuwa me
tun ba a ce shi ya ci zabe ba faske shi ya hito ya ce ya ci zabe to kuma dai gaskiya ga dukkan alamu mu abinda muke gani yana zakkuwa na nan ga Facebook da sauran mutane waɗanda suke waje-waje cikin ƙasa suna aikowa bisa Facebook to gaskiya ban ga kamar ya ci zaben nan ba
to jami'an tsaro kuma ba su yi komai akai ba
lalle jami'an tsaro ba su yi komai akai ba minista mai magana da yawun ƙasa na ji shi ga tele ga wata tasha wadda ake ce ma Gabon 24 ya hito yana ba da bayani game da abubuwa irin waɗanda shi wancan ɗan adawa yake faɗa yana nuna cewa wannan abu ne yake nema irin na sama ƙasa wuta
to amma me yasa aka yi mai da hankali akan Jinping saboda ai ƴan takara goma suka tsaya wannan zaben
lalle ƴan takara guda goma suka tsaya wannan zaben amma Jinping shi daga cikin sauran ƴan takaran guda goma shine shi kowa mutane daga cikin su kuma shine shi zama wanda shi ke babban dan adawa na sosai ga shugaban ƙasa mai ci kaji abin da ya sa mutane kowa da kowa yake shine yake magana sosai kuma shine ake gwada shine halshe shine kabila na halshen mutane wanda sun kahi yawa nan cikin ƙasa waga wanda ake ce ma fan to gaskiya ba zan gaya ma ƙarya ba duk wanda annan cikin Libreville iya ce ma ba shi cikin halin zaman ɗarɗar ya dai yi ma magana ne kawai don ni yanzu musamman ma na ma fita waje in samu abin da zan ƙarya bisa titi waje ba kowa bisa titi idan ka ga wani mutum to iko ne sai dai in mota iko koko iko
to shi shugaban ƙasan bai hito ya yi magana ba akan wannan al'amari
shi na kote na wajen mai ƙasa kote na wajen mai ƙasa mu dai muna ganin kamar yadda mutane suke cewa mai gaskiya baya rigima to gaskiya kamar haka nan muke gani dan kote na wajen mai ƙasa shi dai mai ƙasa duk yadda ake yin abin ga har yau ban gane shi ga tele ya hito ba ya yi magana da shi da mutane ne su dai sun ce su yarda da sakamako wanda hukumar zabe ta ba su wa insha Allah za su amince da duk abin da sakamako wanda hukumar zabe ta ba da insha Allah
to bayan sakamakon zaben Salu da me da menene suka biyo baya
lalle abin da ake ciki an ba da sakamako tun kaman zuwa ƙarfe 4 na mareki kaman ko kuma shugaban ƙasa mai cin gaba har yau dai shine yake yadda suka ci to gaskiya jama'a 'yan adawa mutane sun fita gari suna kone-kone sosai
idan ma nace maka kone-kone ba kone-kone na irin na wasa su kai ba, kone-kone na da kashe-kashen shagunan mutane har ma in ba iyaka sosai ma da gaske.
To ina jami'an tsaro suke?
Wallahi malaladan jami'an tsaro su yi shu ba su cewa komai.
To alamun kenan sun nuna goyon bayan su ga masu adawa ne ko kuwa gwamnati ne ita ce ta ce su kyale kasu ce wani abu?
To wallahi mu ma duka mutane na nan ga abinda muke tambayar junanmu kenan. Yalla ko gwamnati ce ta ce su kyale su ko kuma su nuna goyon baya ne ga ƴan adawa, to wannan bamu da labari. A yanzu haka ma batun da na kai maka an kone zauren majalisar dokoki an kone shi.
To da gaske ne an ce jami'an tsaron sun halbe wasu mutane kuma uku duk da yake ka ce ba su yi wani abu a kai ba?
To lalle da madaicin lokacin da anka fara a nan Libreville nan cikin Katsina gaban idona ne wannan anka halbe guda kuma ya mutu har lahira. To gaskiya saura abban sani ba, mutane ayi kashe-kashe da yawa. To amma gaskiya ba na wajenmu ba, mu na wajenmu saboda muna nan zaman ne ba mu hita waje. Mu na wajenmu dai su yi kashe-kashen shaguna kuma an halbe mutum guda ya mutu an halbe mutum guda ga kafa su ne gani da idona.
Suwa ƴan adawa ne ke wannan, to su magoya bayan gwamnati su kuma me suke ce? Ko ba su yi komai ba, ko ba su yi wani abu ba, duk da yake ma ga jami'an tsaro ka ce ba su yi wani abu ba.
To yanzu ma a halin da ake nan ma, idan su ƴan adawa suka je suka kashe wurirai har da magoya bayan gwamnati duka gabaɗi suna shiga suna kwashe kayan mutane.
A nan babban birnin ƙasar ne ake wannan zanga-zangan ko ya ɗauka sauran sassan ƙasar ma kana da labarin cewa ana yi wannan zanga-zanga?
Duka sauran sassan ƙasar ko ina ana yi.
Yanzu ba shiga ba hita kenan?
To lalle a batun da nake maka yanzu gaskiya sai in ce maka ba shiga ba hita, saboda ni dai gaskiya yanzu muna cikin gidanmu duka Hausawa waɗanda Allah nan ga za mu kai kamar kusan mu 20 cikin karshen ga duka mun dawo mun zaka mun zama wuri guda, saboda idan dai wani abu ya faru idan muna da yawa sannan muna da damar da za mu kare kanmu.
Kuma ka ce gwamnati jami'an tsaro suna ba su hito ko su yawo kamar wancan karan bayan da aka kammala zaɓe ba yadda suka yi?
Ne batun nan da nake maka, mu cikin barikadin sojoji na cikin barikadin jandarmomi na muke kusan jandarmomi game da jandarmeri na muke wadda ababba duka ta nan gaba kuma suna zaman su komi wasu ce ba.
Masu zanga-zanga suna cin karansu ba babbaka kenan?
Suna ta cin karansu ba babbaka, ga su nan suna gangarowa da kayayyaki. Yanzu haka batun garin nake maka ina bibi ta cikin kowata suna gangarowa da kayayyaki. Akwai shagon aboki na da annan waje, akwai kaya suna makil da kaya suna hayar da sama da miliyan 15 duka gabaɗi sun bige sun kwashi ke kuma gabana ina gani.
Kuma an banka ma ginin majalisa wuta aka ce?
Ko gardama babu wannan shi haka ne.
To shugaban kasan bai hito ya jawabe ku ba ko kuma ya hito ya magana ko kuma jam'iyyar su ta hito ta magana ko kuma mukarban jam'iyyar su?
To wallahi har da yanzu akan wannan abu ba abin da hito ya magana, sai dai akwai wata tasha ta adawa wadda ake ce ma RTN. Tasha ta ƴan Kirista ita ce tana ta gudun image and directness suke gudi.
Wata abubuwan da ke faruwa?
Abubuwan da ke faruwa, amma gwamnati bai hito ya magana ba kuma wani na tare da gwamnati har yanzu ba wanda ya hito ya ce komai.
Kuma shi shugaban adawa bai hito ya jawabi ba shi ma?
To a yanzu batun da ake wani aboki na ɗan ƙasa na kira shi ina tambaya ta yi, saboda kamar dai na san ƙila za ka kira ni ka tambaye ni. Na kira shi ina tambaya ta yi wanda a can kusan gidan shugaban ƴan adawa ya nuna min da cewa sojoji masu tsaron gwamnati sun je can gidan ɗan adawa sun kama ɗan adawa.
O sun kama jamfin ɗin yanzu haka?
Lalle a yanzu batun gara nake maka an ce an kama jamfin.
Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana domin jin shirye-shiryen da hukumar zaɓen ƙasar ke yi domin tunkarar wannan zaɓe. Ga dai shugaban hukumar zaɓen na ƙasar Charlotte Osei wadda ta yi batutuwa daban-daban game da wannan zaɓe kamar haka.
To improve the quality of training of election officials and EC staff, we've done a lot of work on this during the limited registration, during the exhibition.
Domin inganta horaswar da za mu yi wa malaman zabe, dole ne mu himmatu domin ganin hakan yayi nasara, saboda wannan babban aiki ne dake buƙatar jajircewa. Musamman da yake ba mu da wadataccen lokaci wurin yi masa rijista da kuma horaswa, wanda dole ne mu yi amfani da dukkan waɗannan a lokacin zabe.
But again, using the DVDs, even for the exhibition, over 3 years...
Ko horas da su amfani da na'urar tantance masu jefa kura'a, wannan ma wani babban aiki ne, musamman ma waɗanda za su yi aiki da shi ranar zaɓe.
We were also requested to ensure that persons with disabilities and vulnerable persons, such as pregnant women...
Haka kuma wani abu da muke dubawa shine mutane masu buƙata ta musamman. Misali, mutane masu nakasa ko kuma mata masu juna biyu ko kuma tsofaffi. Duk muna fata mu ga cewa a lokacin wannan zaben mun ba su fifiko.
The election officials and the agents, the candidates and the party agents should take their oaths of office before.
Sai kuma batun jami'an hukumar zabi da wakilan jam'iyyun siyasa su da ƴan takarar su. Wannan karan zamu tabbatar sun yi rantsuwa gaban alƙali na musamman. Sabanin yadda ake yi a da, suna rantsuwa gaban jami'in hukumar zabi. Wannan karan ba za mu bi tsarin da muke bi ba a da. Yin hakan ko ya biyo bayan kukan da jama'ar kasar suka yi ne a zaben shekarar 2012.
To masaure, yaro kuma shirin ya kawo karshe. Amadin Salus Fiyanu da Baba Yakubu Makeri da Maryam Dauda, sai Cuba Hero Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa, sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da Majalisar Dattawan Najeriya ke kokarin samar da hukumar raya yankin Arewa maso gabas, ba kowa ne ya san dama tana akwai irin wannan hukuma da Tarayyar Turai da haɗin gwiwar gwamnatin tsohuwar jihar Borno ke gudanarwa ba. Wannan hukuma mai suna Northeast Arid Zone Development Program, mai hedkwata a garin Alkali da Ayo ke cikin jihar Yobe. A baya, Tarayyar Turai ta tallafa mata kwarai da gaske don a tallafa wa Arewa maso gabashin Najeriya. Dr. Hussein Hassan shine manajan shirye-shirye na hukumar ta NIZAP.
Ita wannan ma'aikata an kafa ta a 1990 a yarjejeniya na uku na Tarayyar Turai a kasar Togo, a gwamnatin Najeriya da jihar Borno na da, da ita gidauniyar Turai su ne suka dasa wannan ma'aikata. To an kafa ta ne da yarjejeniyar za a yi shekara 15 ana tallabawa wannan wurin saboda kangin da take tare da shi. To amma bayan shekara 5 sai suka tsaida bada nasu gudumawa su Tarayyar Turai kenan. Dalilin su kuma ba komai bane, ba sa son mulki irin na soja, sun fi son mulki irin na demokradiya. To a dalilin wannan ne suka dakata. Daga nan kuma ita gwamnatin tarayya ta ci gaba da tallafawa har zuwa 2006. Daga nan ita ma dan karamin tallafa wanda take yi ta tsaya. To a takaice a yanzu dai, tun daga wancan lokaci zuwa yanzu, wato kusan shekara 20 kenan, gwamnatin Yobe ita ne ta dauki nauyin tabbatar da tsayuwar wannan ma'aikata.
Jim kadan da janye tallafin da Tarayyar Turai ke yi, gwamnatin jihar Yobe ta ci gaba da daukar dawainiyar wannan hukuma, kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar Alhaji Aji Yarima Bularfa ke cewa.
Shi wannan wurin wanda ake cewa NIZAP shine wanda European nations suka tallafawa jihohin Arewa maso gabar, wanda aka kafa ta headquarter ma a Yobe a garin Alkali. To lokacin da ba a samu daidaituwa tsakanin su da tsohon shugaban kasa marigayi Sani Abacha ba, kasan turanan sun janne guduma da suke bayarwa. To mu a matsayin mu na jiha muna da program manager zaka kasa, sun zama kamar leshe ne na gwamnati. Kudin albashin su, running cost nasu, overhead cost nasu, duka gwamnati ne take biya. Suna fitowa daidai kamar yadda sauran MDA suke fita a budget na kowane shekara. To yanzu abinda muke amfani da wannan wurin da shige mu, muna wannan front line states na wannan hamadan, muna raising kamar seedlings wanda muke raba wa mutane kyauta, a samu control na wannan desertification din. So yanzu haka su suna zaman kamar reshe ne na ma'aikatar wato Ministry of Agri and Environment, shine sunan ministry yanzu.
Wani dan asalin yankin, Sabo Imamu Gashiwa, ya ce ya kamata a jihohin Arewa maso gabas su hada kai don daukar dawainiyar wannan hukuma a halin yanzu.
Irin da muke jihohin Arewa maso gabar guda 6 su fadada wannan abu, musamman yanzu yankin mu da ya rushe. Kuma gwamnatin tarayya take ta tsallafa wannan yanki, za a hukuma ta raya Arewa maso gabar. To in su zo su yi amfani da hukumar NIZAP, domin duk record din Arewa maso gabar yana hannun wannan hukuma, ba inda ba su je ba, inda ba su taka ba, ko ba inda hannun su bai kai ba.
To shin ma menene ainihin aikace-aikacen wannan hukuma ta NIZAP? Ga shugabanta Dr. Hussein Hassan.
To anan ina so in ƙara jaddadawa mutane su sani akwai abin da a turanci ake kira integrated approach, wato wuri in yana da kangi, kangin ne akwai na talauci, kangi na rashin ruwa mai kyau, kangi na kiwon lafiya da wani sauransu, shine aka tunkari wannan abin boba. To an rungumi ne rayuwa gabaki daya. To daga wancan lokacin zuwa yanzu an yi ayyuka hakika dama ta kowane bangare, ta hanyar ilimi ne, ta hanyar kiwon lafiya ne, ta hanyar noma ne, da shi kuma kangin kare hamadan gabaki ɗaya wannan an rungume shi.
Dakatar da gurgusowar hamada na daga cikin muradun tarayyar Turai na tallafawa wannan hukuma ta NIZAP. Duba da jinyar wannan tallafi da ake yi a wannan hukuma, ministar muhallin Najeriya Hajiya Amina Muhammad ta ce wannan babu damuwa.
Ka san muna da program din da ake kiran shi Great Green Wall, wanda ya shafi jihohi 11 arewa. To tare da wannan din za mu fara aiki da su mu ga inda za mu iya mu farfado shi, mu samu mu yi nasara da abin da ake so da hamada. Hamadan nan ba wai kawai a tsaye da shi da shuka itatuwa, amma ta ya za a yi a san cewa itatuwan nan suna da amfani, ayyuka za a samu, da abin da ya kamata dai a yi a wannan jihohin, za a ƙara arzikin mata da maza da matasa su samu abin da ya kamata a cikin wannan yanayi.
Na tambayi ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin Arewa maso gabas, barista Eme Abubakar na jihar Bauchi, ko a nasu ɓangaren me suke yi don ganye da yaƙi da gurgusuwar hamada?
Duk shekara mukan yi wani shiri na musamman na shuka bishiyoyi a wannan sashe da kwararowar hamada yake addaba. Ba don kuma muka tashi lokacin shuka bishiyoyin, mukan shuka saboda shugaba ya zo zai yi abu ne wanda yake jawo hankalin sauran mutane na wannan wurin. To mun tashi kuma bayan irin da zamu shuka a wurin, mukan tafi kuma da iri mai dimbin yawa da zamu raba wa mutanen wannan wurin, saboda mu jawo hankalin su kan bukatar da ke da akwai na shuka irin wayannan bishiyoyi.
Shugaban hukumar ta NIZAP Dr. Hussein Hassan ya ce wannan hukuma ta ci nasara kwarai da gaske.
Ita kungiyar tarayyar Turai akwai kididdiga da take yi bayan shekara 15 na barin wurin. To bayan sun bar NIZAP da shekara 15, wani masani na kididdiga ya dawo don ya ga abin da aka dasa kan shin ya daure. To wannan kididdigan ya nuna cewa ita ma'aikatar NIZAP ita ce na biyu a doron kasa wanda ta yi nasara a wannan aikin. Sannan kuma bayan ma shekaran su hudu da aiki sun yi wannan kididdigan, sun nuna ba irin ma'aikatar raya karkara wanda ta daure kamar NIZAP ita ce na daya a Najeriya.
Masana na ganin cewa maimakon shirin kafa sabuwar hukumar raya yankin Arewa maso gabas, da kamata yayi a karfafi wannan hukuma domin ta gudanar da ayyukan da ake son wacce sabuwar hukuma za ta gudanar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa a wata majami'ar bukaken fata a birnin Detroit jiya Asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin. Ya kuma ce akwai kurakurai da dama da aka tafka da ya kamata a gyara Amurka. Ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe, Trump yana ƙoƙarin jan ra'ayin Amurkawa baƙaƙen fata masu kada ƙuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin Detroit. Bisa al'ada, al'ummar birnin Detroit dai suna zaɓen ɗan takarar jam'iyyar Democrat ne. Trump ya shaida wa mutanen da suka taru a majami'a Great Faith Ministry International cewa gani na zo domin in ji daga gare ku, yayin da nake shirin fara yaƙin neman zaɓe a duk faɗin ƙasar. Zan sami damar bayyana tsare-tsaren na nawa na tattalin arziki wanda zai zama da kyau sosai ga Detroit. Yace ƙasar nan na buƙatar ajandar yancin bil'adama irin ta zamani da muke ciki, da ya kunshi ilimi mai inganci da kuma ayyukan yi masu kyau. Waɗanda suka halarci taron sun haɗa da Omarosa, wata da ta taɓa shiga gasar talabijin da Trump yake gabatarwa a da, wadda take taimakawa yaƙin neman zaɓensa, da kuma ɗan asalin Detroit Ben Carson, tsohon likitan fiɗa ƙwaƙwalwa wanda ya tsaya takarar share fage da Trump, wanda yanzu haka yake matsayin mashawarcin campaign ɗin Trump.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.